أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkamu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka Masjid Usman bin Affan dan ci gaba da karatun mu na Rijalun wa Nisa'un hawla Rasul sallallahu alaihi wa sallam wallafa wa Sa'd Yusuf Abu Aziz rahimahullahu ta'ala wannan shine majlisin mu na 122 a cikin karatun wannan littafin muna 29 ga watan Rajab hijira daga Makka zuwa Madina 1446 wanda ya daidai da 29 ga watan 1 a kalandar Bature 2025 idan ba manta ba muna cikin shahsiya ta 37 shine Salmanul Farisi ibnul Islam sati da ya gabata muna fara bayani akan ilimin shi yarda Allah shi tabbata a gare shi mun samu asar na Ali ibn Abi Talib tambayoyin da aka yi mi akan wa'ansu daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake bada labari akan shi Salman ko yake tsokaci akan Salman lalle Salman adraka al-ilm al-awwal wal-ilm al-akhir bahrun la yudraku qa'ruhu wa huwa minna ahlul bayt yake cewa ai shi Salman Salmanul Farisi mutum ne wanda ya riski ilimin harko ilimin harko ilimin at-taura da injila kasancewar ubangiji ya bayyana mana ita at-taura injila cikon bayani ne na abin da yake cikin injila na abin da yake cikin at-taura wa muhaiminan alayhi kamar aka hada su aka karawa annabi Isa alayhi salam bayani aka sabkar mai da at-taura cikon bayani na aka sabkar mai da injila cikon bayani na at-taura to shi wannan Salmanul Farisi ya riski wannan ilimin na harko haka ilimi na karshen ma Salmanul Farisi ya riske shi sai yake cewa in dai kuna neman ku wasafa shi ko ku kwatanta lalle wannan bawa Allah yana da ilimi yace kaleka teku yace to shi Salmanul Farisi teku ne wanda har abada ba za a iya isa ba zuwa ga sarhin shi ba za a iya kaiwa karshen shi ba yake cewa kuma baya da haka ku tukan wannan shi dan gida ne minna ahlul bait yana ɗaya daga cikin mu iyallan dangin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan komai ba saboda intaccen bawa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi kuma alwala'u liman a'taqa duk wanda ya intar da kai a matsayinka na bawa to duka alejansu in ka tana komawa kan wanda ya intar da kai shi kuma manzo Allah ya mai gata kun ga a can bayan da muka karanta yanda aka yi ya samu damar ko ya samu halin da hayyabiya abinda aka nema wurin ko abinda mai gidan shi ya nema ya bada daddan ya zaman toda sai shahi na 151 yake cewa wa an aun bin abi juhaifa an abihi qala akha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama bayna salman wa abi darda fazara salman wa abi darda abi darda fa ra'a umm ad-darda mutabaddila fa qala laha ma sha'anuk qalat akhuka abu ad-darda laysa lahu hajatun fi ad-dunya zuwa karshen abinda malai ya kawo wannan asar din daga aun dan abi juhaifa daga baban shi yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo garin Madina har zuwa lokacin da aka gama yakin Badar kai a duk lokacin da aka samu wani bako ya shigo cikin garin Madina ya zo yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mubai'a manzo Allah yana leƙawa ya samu wani mai hali daga cikin mutanen garin Madina wanda suka karbo bakuncin waɗanda suka hijira sai ya hada shi su kasance ɗan uwan juna wannan al-mu'akhat a karkashin tarihi an yi ta hasso biyu. Ta farko shine lokacin da suke garin Makka kamun su yi hijira zuwa garin Madina. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada ayyukan wantaka tsakankanin waɗanda suke garin Madina. Kamar idan ka dauki misalin Zaid bin Harisa, ai maulani na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, lokacin da ake cikin halin kakani ke yi, manzo Allah sai ya hada shi dan uwantaka da Hamza bin Abdul Muttalib, babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan shine malaman tarihi suke cewa al-mu'akhat ta harku shine kamun ayi hijira daga garin Makka zuwa Madina, ana cikin halin haulai, ana cikin lokacin da ake yada tauhidi, ake yi wa musulmai barazana, manzo Allah ya hada ayi uwantaka da wani da wani, saboda kai mara karfi a hada ka da mai karfi, wannan mai karfi yana ji a ran shi dan uwan shi ne ake zalunta, zai yi kokari ya baka gudunmuwa wurin kariya, ko ya kare ka daga irin cutarwa da abin da Quraishawa suke yi a wannan lokacin. Sannan al-mu'akhatu thaniya shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga garin Makka ya dawo garin Madina. A wannan lokacin ya hada ɗan uwantaka da mutanen mazauna garin Madina da waɗanda suka yi hijira daga garin Makka. Shine a wannan halin shi idan ka koma Abu Darda can baya mun yi bayani akan shi, shine Uwaymir bin Zaid bin Qais al-Ansari, shine wanda ake ce mai hakimu hadhihi al-umma. A cikin al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani mai hikima sama da Abu Darda. In ka hudda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, duk wata hikima ta hahade ne a wurin Abu Darda. Wannan shine abin da ake yi ne. Kuma idan ka leka Abu Darda bai musulunta ba kai tsaye daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira ba daga garin Makka zuwa Madina, har sai da aka yi yakin Badar shekara ta biyu bayan an gama yakin Badar, a lokacin da Abu Darda ya zo ya musulunta gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma Salman al-Farisi, ai kana da yaqini a can baya mun karanta Salman al-Farisi bai samu ba incin shi ba sai bayan da aka gama yakin Badar. Shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka yi cikaro shi ya musulunta, kuma dan gari ne shi, kuma shi gashi nan ya zaman toda, bai da wani wuri inda za ya tafi, inda da lokacin da yake bawa yana kalkashin rumhun mai gidan shi. To yanzu kuma ya zaman toda irin kowa, yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hada shi ɗan uwantaka da Abu Darda. Shine yake cewa a cikin asar in manzo Allah da hadisi ne, ba asar bane ba, hadisi ne, Imam al-Bukhari ya hutar da hadisi haka, Imam Tirmidhi ya hutar da hadisi haka, Ibn Khuzaima da Imam ad-Darqutni dukkan sun hutar da hadisi. Yake cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada ɗan uwantaka tsakankanin Salman al-Farisi da Abu Darda. Wata rana fazara Salman Abu Darda, Salman sai ya ziyarci dan uwan shi Abu Darda har gidan shi. Lokacin da ya shigo fara'a Ummu Darda mutabazzila, sai ya taradda Ummu Darda, mata Abu Darda, ya taradda ita ba a cikin yanayinta ba. At-tabazzul a harshen Larabci shi shine ake kira da tarkuz zina wa tahayyu bil hay'ati alhasana, shine lokacin da mutum zai bar kawa, ko khasatan mace ta bar kawa tana gidan mijinta, ta bar cin kawa, sanya tuhahi wanda suke mai kyau, zaka kalle ta ba zaka taba kallanta ba akan kallo ba wanda yake na mace ba wanda ta amsa sunan mace ba ruwanta da duniya. To shi kuma wannan yanayin ba yanayi bane bayan da shari'a ta shata wa mata a gidan mazajensu ba. Wajibi ne mace ta ci kawa a cikin gidan mijinta, ta yi iya ta kure a daka wurin kawarta. To shi Salman da ya tarar da ita ya gani ba yanayin matanmu bane ba a gida, ba yanayin sauran matan sahabbai bane ba. Ta zo ga ta nan ba kitso, ba lalle, ba kaza, ba kaza, ba kaza, ba kaza, kaya ma tufahin da suke cikinta ba kaya bane ba wanda wani zai gani, ko mijinta ya gani ya yi mangaranta ba. Da ya gani da haka, idan ka koma kan riwayar Imam Tirmidhi, yake cewa lokacin da ya ganta sai yake cewa yake Ummu Darda a mutabazzila, shin me ya sanya kika shiga wannan halin na kadaici, kali na rashin kawa da sauransu? Wannan Ummu Darda ita ce ake ce mata Khaira, Khaira bintu Abi Hadrat al-Aslamiyya. Wannan Khaira tana ɗaya daga cikin sahabiyat, sahabbai mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, haka babanta ma sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Ita Ummu Darda Allah ya mata cikawa kamun Abu Darda Allah ya amshi ranshi. duk da idan ka tashi ka zaka gani da kwai ruwayoyi za a ce maka ummu darda ummu darda inda kwai ta harko ita ce khaira da kwai ummu darda ta biyu ita ce hujayma hujayma ita kuma tabi'a ce bata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lissa hada da cikin sahabiyyan amma dai kasancewar zaman ta tare da Abu Darda ta rawaito hadisi ita ma masu yawa haka ita ma ummu darda ta harko ta rawaito hadisai daga bakin manzon Allah kuma haka daga bakin mijinta Abu Darda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan khairu bayan Allah mata cikawa shi Abu Darda ya sake aure ya auri wannan tabi'a Hujayma yarda Allah rahimahullahu ta'ala to shine yake cewa lokacin da shi Abu Darda ya ganta wannan Salman al-Farisi ya ganta a riwaya Imam Tirmidhi yake cewa ya ummat darra mutabazzila yake ummat darda shin me muke gani haka ba kawa ba kaza ga mijinki a lokacin nan take cewa akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fi dunya dan uwanka Abu Darda bashi da wata bukata akan duniya kurmi ya mai da alƙibla shi zuwa ibada Allah ina ka fito masallaci ina za ka salla kaza da kaza kurmi shi dai Allah ba ruwan shi da abin da ya shahi duniya a riwaya Imam Muslim a riwaya Imam Tirmidhi yake cewa ta ita ummu darra take cewa laysa lahu hajatun fi nisa'id dunya Abu Darda ba ruwan shi bai da bukata akan matan duniya bani ba watata ba ruwan shi kurmi ibada yasa gaba inda yake yini azumi kwana salla a lokacin nan shi Salman al-Farisi ya zamana yana jiran Abu Darda ya iso gida fajaa Abu Darda Abu Darda da ya iso gida fa sana'a lahu ta'aman Abu Darda ya kawo wa shi Salman al-Farisi abinci fa qala lahu sai yake ce mai kul ya kai Salman ka ci manan daga cikin wannan abincin da na kawo qala Abu Darda fa inni sa'imun Abu Darda yake cewa ha ni mai azumi ne amma dai wannan riwaya ta Imam Bukhari abin da yake tabbatar mana wanda ya kawo abincin wannan in kai idan ka dauki siyakin zai fahimtar da kai shi Salman al-Farisi shine yayi abincin a gidan Abu Darda ya kawo wa Abu Darda yace me yace shi Abu Darda yake cewa azumi nake amma dai riwaya Imam Tirmidhi ita abinda take karantar da mu shine lokacin da yazo farahiba bi Salman shi Abu Darda sai yayi maraba da Salman al-Farisi ga bako yazo gida a lokacin nan faqarraba lahu ta'aman sai ya kawo mai abinci ya kawo sai yake cewa kul fa inni sa'im Abu Darda yace Salman ka ci wannan abincin saboda ni fa mai azumi ne kada ka jiraye ni a lokacin nan mai Salman yace ma ana bi akilin hatta ta'kul ni dai bazan ci wannan abincin ba har sai ka ci kai ma wannan abincin riwaya Ibn Khuzaima ya kawo yake cewa aqasamtu alayka lataftiranna yace wallahi na rantse da ubangiji sai ka karye wannan azumin naka tunda ba azumi bane na wajibi ba in uwan taka kenan shi kuma ba zai sanya shi ba yayi kafara ba a lokacin nan sai yace wannan abincin shi Abu Darda duk da kasancewar shi yana azumi zamu zo karshen hadisin ta ma wannan mas'ala ce mai zaman kanta bangaren malaman fiqh sai yake cewa falamma kana al-layl bayan Abu Darda ya ci abinci ya karya azumi lokacin da dare ya ruha zahaba Abu Darda yaqumu sai ga Abu Darda ya tashi ba dan komai ba dan yayi sallar dare qala sai Salman yake ce mai nam ya kai Abu Darda kai barci mana fanama sai ya koma ya kwanta summa zahaba yaqumu sannan ya sake mutsawa ya tashi dan yayi sallolin dare fa qala nim sai yake cewa ya kai Abu Darda kai barci nimni falamma kana min akhir al-layl lokacin da dare ya zo karshe lokacin yin sahur qala Salman sai Salman yace ma Abu Darda qumil ana tashi yanzu kai salla fa salla ya he su kai salla da shi Abu Darda din da shi Salman al-Farisi fa qala lahu Salman sai Salman al-Farisi yake ce ma Abu Darda inna li rabbika alayka haqqan abinda nake so ka fahimta ya kai Abu Darda nasiha da zan yi maka ka sani lalle ubangijinka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin da yake kanka akan ubangijinka ka bautata mai kanka ka hada shi da wani abin bauta koma bayan shi kamar yanda hadisin kitabut tauhid wanda malam ya kawo hadisi Abdullah ibn Abbas inna li rabbika abisu Mu'az ne ko inna li rabbika alayka haqq wannan wannan yake ce ma lokacin da manzo Allah ya goyo Mu'az a bayan jaki yake ce me ka san me haƙƙin Allah akan bayu ka san me haƙƙin bayu akan Allah yake ce me haƙƙin Allah akan bayu shine kadda su hada shi da wani abin bauta su kadai ta shi kadai cikin bauta yace haƙƙin bayu kuma akan Allah shine kadda ya azabtar da wanda bai hada shi da abin bauta ba a rayuwa sai sanya duk wanda ya mutu baya shirka da Allah ko ya shiga wutar jahannama wallahi sai ya mutu wannan shine garantin da ubangiji ya yi mana akwai hadisin mai tsaka wanda za a dora la ilaha illallah inka akan zikeli tarinjaye duk abinda dukkan tokarar da ka shibka a rayuwa ka san duniya tarinjaye daga ce ya ubangiji ya haka a ce a wannan kalmar ce tahi an gafarta maka ga wanda ya samu dama ubangiji shi gafarta mai wanda kuma ubangiji ya nufate shi sai ya sha na jaki sannan kuma ya samu ya tsira amma dai babu dawoma a cikin wutar jahannama sai ya duk wanda aka samu daidai da qayyam misqala zarratin shine abinda idanuwanka baya gani sai an sanya microscope sannan a kan wannan qayyam indai da kai ta a cikin zuciyarka ne da imani to har abada baka da gumba a cikin gidan wuta ba amma dai kuma wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uduni baka san ba kwana nawa zakai minti nawa zakai lissahin kwanuka a gurin ubangiji sai an yi shekara dubu sannan ake kwana daya a rayuwar mu ta nan duniya to kaga an dawa dai aka sanya ka in sai gon 30 aka sanya ka ai kaga al'amarin ba kadan bane ba ki sanya a kullun bawa ya ringa roƙon ubangiji kadda yayi mai ma hisabi yana cikin addu'ar da kullun nake ubangiji ka tsiratar da mu da sadayin hisabi a gobe kiyama Allah kaddara muna zawwa a ce muna to ga wurin ku can mu zamna karkashin inuwar arshi a gama kowa a gama hayaniyar da za a yi a ce muna to kuwa an kare ba ku shiga gidan aljanna duk da wannan al'amari kamar ubangiji yana bayyana mana ko ubangiji yana bayyana mana wa ma amru sa'ati illa kalamil basar ko yake cewa al'amarin tashin kiyama ko al'amarin kiyama a gobe yace kamar kyautawa ido ne ga mummuni amma dai ga wanda ba mummuni ba zai ga anja an yi tayi abin ya gaza karasawa amma dai kamar kyautawa ido muna isarwa a ce to an karasa musu kugu wuce ku shiga gidan aljanna Allah ya dakatar da mu amin wallahi wanda bai shiga gidan aljanna ba wallahi yayi khasara wa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda ubangijin shi ya tsiratar da shi da wutar jahannam ai san ya shi gidan aljanna to tabbas wannan mutumin shine ya sha shine ya samu rabo shine ya samu tsira a gun ubangiji ko ya samu tsira duniyar shi da lahirar shi Allah ka tsiratar da mu yake cewa ka tabbatar ya kai Abu Darda ubangijinka yana da haƙƙi akan ka abinda aka wajabta maka ka zo da shi bayan shi in ka iya tatawu'at duk abin da yake na nafila ka zo da shi azumi ne na nafila salloli ne na nafila kaza ne na sadaka ce ta nafila wanda bata kasance maka wajibi ba zakka ita ce wajibi duk abin da yake koma bayan ta ba wajibi bane ba duk abin da ba a wajabta maka ba in ka ga dama ka zo da shi in baka dawo ba kai ka san gidan aljanna da sai ka shiga zan ce sati da ya gabata ko cikin karatun mu wancan mun yi bayani akan wanda yazo ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin karkara yace mi ye ubangiji ne ya wajabta muni yace an wajabta maka salloli yace ina da wa'ansu koma bayan su aka ce a sai dai idan kai ni yin nafila yace azumi yace me an wajabta maka watan ramadan yace sai dai yace da kowa wani abu koma baya ka yace sai dai in kai ni yin nafila haka aka zazzana mi duk abin da yake farilla akan shi aka zana mi aka ce me sai dai illa an taddawa sai dai idan ka ga dama kai nafila eh tashi ya zazzage rigar shi ya ce wa manzo Allah wallahi bana ƙara ba ka abin da aka farlanta mu da ba ya juya baya ya tahiye shi manzo Allah ya ce in dai yayi abin da aka farlanta mi dan aljanna ki ka gani ba wani wannan wannan abu ne wanda yake wannan kurmi ba dan komi ba aka sanya mana wannan nafila ko da ake katarin abin da yake wajibin akan ka farillar da take wajibin ka baka yi ta ba daidai yanda ya kamata ba sai a dan tsakuro daga nafilar ka a ƙara maka a can duddan ayi compensate wannan kuma al'amari ne na ubangiji shine nan yake bayyana mai yake cewa baya da haka wani nafsi ka alaika haqqun kuma haka gangan jikinka tana da haƙƙi akan ka gangan jikinka ka bada hutu kada a ce kai duk inda ka huto kurmu aiki ka huto duk inda ka huto ibada ka huto a'a gangan jikinka tana da haƙƙi akan ka yace baya da haka wali ahlika alaika haqqun haka kuma iyallanka suna da haƙƙi akan ka nasihar da nake maka ya kai salli ya kai abad darra fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu kowane mai haƙƙi ka bashi haƙƙin shi kada ka shiga cikin hurumin wani
wannan ninka dauki ka ka bashi haƙi iyallanka ka bashi jikinka ka bashi haƙi ubangijinka ka bashi haƙi kowanne ka rarraba ka bashi haƙi kan da ka shiga haƙin wani a cikin wani ko ka sanya haƙin wani a cikin wani a cikin haƙin wani a lokacin nan riwaya ta Imam Tirmidhi a cikin sunan din shi yake cewa fa'ataya nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama a wannan riwaya kuma fa'atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fa zakara zalika lahu sai suka zo gummanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama washe gari da suka zo gummanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama riwaya Imam Bukhari yace shi Abu Darda shi yazo gummanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya labarta wa manzon Allah abin da ya waka da tsankanin shi da shi da Salman a garin jiya yazo gidan shi ya bashi abinci da ya bashi abinci yace ai wallahi shi ba zai ci ba sai ya ci ya sanya shekar ya azumi kuma daddare ya hana shi sallah har sai da lokacin alfijir yake to ko lokacin yin sahur a lokacin nan yace me tashi sai suka yi sallah yace kuma yayi mai umurnin a ba kowa haƙƙin shi ubangijinka ka bashi haƙƙin shi saboda yana da haƙƙi akan ka gangan jikinka ka bata haƙƙin da saboda ita ma tana da haƙƙi akan ka iyallanka ka basu haƙƙin saboda su ma suna da haƙƙi akan ka sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ce mai sadaqa Salman abinda Salman din nan ya faɗi maka tabbas yayi gaskiya a riwaya daru qutni yake cewa manzo Allah yake wannan shi Salman yake cewa fasum wa aftir wa salli wa nim waqti ahlaka yace dan haka nasihar da nake maka ya kai abad darra kai azumi kakkaci in yau kai azumi gobe ka ci abincinka yace kuma kai sallah kai barci kada ka ce he ka raya da ranka dukkan shi shi ma manzon Allah mai shawar da aka aiko shi da shari'a shi ma ba a wajabta mai kumil laila illa qalila wannan a horkon annabtaka kenan kuma daga baya aka dauke wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan hukuncin ka raya dare in ba dan kadan ba daga an ce maka dare ya shiga kurum kai ta sallah dan kadan ne zaka bari dan ka huta karshe ubangiji sai yace alima wa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu ajna min sulsay al-layli wa nisfahu wa sulsahu wa ta'ifatan min alladhina ma wallahu yukaddiru al-layla wa an-nahara alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadli wa akharuna yuqatiluna fi sabili faqra'u ma tayassara min wa aqimus salata wa atu zakata wa aqridu allaha qardan hasana hashima hukumtin da aka mai qumil layla illa qalila an dauke shi ko sulsay al-layli ko nisfahu aw yunqasu minhu qalila aka ce mai shi ma an dage mai wancan hukuncin ya dauki wani lokaci ɗayan ukun dare ko rabin daren ko kuma ƙasa ma da hakan ya raya daren ba a ce ba sai yayi ba dukkan daren ba to kai shi ma nan yake ce mai to kai sallah kai barci saboda ka ba gangan jikinka damar hutu dan ce mun karanta hadisin Abu Musa al-Ash'ari da Mu'az bin Jabal abin da yake kana tsankaninsu yace shi barcin ma da yake yi cikin lada yake yace miye ya ake ka samu lada kana barci yace kwanci nake yi in hutawa raina da zimma din na tashi in dora akan ibada in dora akan karatun alqur'ani yace kenan wannan barcin da nake yi dalilin da ya sanya nake yin shi ubangiji sai ya bani lada ahtasibu nawmati wa qawmati tsayuwa ta ido na biyu da farci na da nake duka cikin lada nake me ake so shine niyya shine nan yake cewa kuma waqti ahlaka ya kai abad darra ka zo wa iyallanka ka ba su haƙƙin su ma shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Nu'aym a cikin hilya ya kawo hadisin yake cewa da wata riwaya daban sai yake cewa manzo Allah yake cewa Abu Darda akan Salman yake cewa laqad utiya Salman min al-ilm yace tabbas ubangiji ya bai wa Salman wani abu ne daga ilimi saboda ai ilimi ba kowa ba ka wa ma utitum min al-ilm illa qalila ba ba ku ba daga cikin ilimi ba sai wani dan abu wanda yake dan kada shine nan manzo Allah yace tabbas an bai wa Salman wani bangare ne daga ilimi a wata riwaya yake cewa laqad ushbi'a bi Salman ilman lalle an wadatas an kosar da Salman da ilimi aka wannan yana karantar da kai lalle Salman inna yana da ilimi yana da hange yana da istinbati aka wannan daga ba daga bakin manzon Allah ba Salman yaji ba amma dai ya hukunta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar yace Salman yayi gaskiya wannan hadisi idan muka tsaya muka lura akan shi zan mu gani yana karantar da mu wasu abubuwa guda 8 zuwa 10 za mu tsaya akan 8 na farko zan mu gani mashru'iyyah ɗan uwantaka a cikin musulunci kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya farlanta ko ya sanya ta tsakankanin sahabban shi. Wani kurum yana iya cewa daga yau kowa da ya zo bai da wani wanda zai tallafa mai ko bai da wani galibu, sai a to wannan jagora na musulmi ya ce wani na baka wani ku tafi da shi gida. Aga idan baka manta ba, Abdulrahman bin Auf mun karanta hadisin shi anan lokacin da manzo Allah ya hada shi in wantaka da ɗaya daga cikin mutanen al-Ansar ya zo ya ce mai to ya kai Salman ga mata na nan guda biyu ka zabi wanda ta yi maka in sake ta yi idda ka auka. In auren maka da ita ga dukiyata nan ga dukkan abin da gare ni na kasuwanci zan raba tsaka in baka rabi kai ma ka je ka jajaye. Salman yace Allah ya yi wa iyallanka albarka ya yi wa dukiyarka albarka. Yace dullani ala suqi, yace abinda nake so ka nuna mana ina hanyar kasuwa take. Shi kuma Salman dan ma dan kasuwa ne kuma Allah ya albarkance shi duk abinda ko kasa zai kasa to sai an saya. Yace Abdulrahman bin Auf Abdulrahman bin Auf muna mas'ala ne ta kan ƴan uwantaka da manzo Allah yake hadawa sallallahu alaihi wa sallama kai tsaye mi yawa kana salib wannan Abdulrahman bin Auf ya kama hanya ya tafi kasuwa dan abin da ya zo da shi yayi hijira da shi ya fara ya sa ya saida kurum kankace menene manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga Abdulrahman da lalle a hannun shi yace kadda yake ce mana kai yace manzo Allah na yi arbi ko baka wadi mana ba yace to auli molobi shati malama hadisi yake cewa manzo Allah ya san karhin Abdulrahman a wannan lokacin duk da ana cikin hali na kumci ya san karhin shi ya san abin da yake samu yace to kamar walima koda da el akuya ce a shati shine karamar dabba. Salman yayi wannan Abdulrahman bin Auf yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama walima. To shine aka shar'anta in an yi aure da kai mashru'iyya wanda ta shar'anta mana yin walima bayan kwana uku da aure kamar yanda sunna yanda ta karantar idan kuma an yi ta kamun lokacin alhamdulillah. To shine nan kaga hadisin yana karantar da mu lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hada yin wantaka kuma wannan abu ne wanda yake cikin addini abu ne wanda ake son shi tallafawa junani shi kuma da mu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum su mun ne duk inda suka samu junansu to ɗan uwan juna suke da haka kullun neman sulhu ake neman sasanci ake tsakanin mu'minai tsakanin musulmai haka kuma idan muka liƙa za mu gani yana karantar da mu shar'ancin ziyartar ɗan uwa duk inda kake da ɗan uwa an ce wani ɗan uwanka ne to kada ka kalli ya maka ko bai maka ba ko karamin hali gare shi ko yana da hali kai kokari ka ziyarce shi dan Allah Allah kadai ya san irin ladan da zaka samu ziyarta ko sadar da zumunci yana ɗaya da abin yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke karawa bawa kwanuka a rayuwar shi kuma da sanya albarka a cikin kwanuka haka kuma idan muka leka hadisin zamu gani yana karantar da mu halaccin idan ka tafi gidan dan uwanka ka kwana a can ba a ce maka haramu bane ba inda halin kwanan ka kwana ka ga yanayin da yake ciki inda kai abinda zaka yi mai nasiha ka yi mai nasiha akan shi inda kai abinda zaka dauka na daga ilimi ko na daga wani halayya wanda yake aiwatarwa ka dauka haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaccin yi wa matar da ba taka ba magana idan ya kasance da kai maslaha ko da kai wata bukata a yi mata magana idan ba bukata an haramta maka bukata take sanyawa kayi wa matar da ba taka ba magana ba ka gani ya tarbo ya ga wani yanayi wanda bai kamata ba a matsayin ta na matar dan uwan shi yana da haƙƙin yayi mata magana ya akai ya samu diddan mi diddan a gyara wannan matsala ko a gyara wannan matsalar wanda take kai take kawowa malamai sun yi bayani akan ta khasatan malaman fiqhu haka idan muka leka hadisin san mu gani yana karantar da mu halaccin yi wa dan uwa musulmi nasiha duk lokacin da zaka ga wani naka ya bar hanya ko yana kan wani abu wanda bai dace ba kana da ilimi akan haka to kai kokari ka mai nasiha amma dai nasiha da usulumi wanda zai fahimce ka ba wai kurum ba cikin jama'a ba ka zo ka fada shi da fada ba ai wannan abin addini ya hana ba ba zai fahimce ka ba kai kokari ka same shi a wani wuri gefe daban ko ka tarar da shi gidan shi da kai da shi ka yi mai nasiha da ayoyi da hadisai inda kai su ko kuma da hankali kai kokari kai ikna'in shi kai convincing shi akan abin da yake kan shi ba haka bane ba haka idan muka leka zamu gani hadisin yana karantar da mu fadalar tashi sallolin dare a ƙarshen dare dalili Salman da ya tashi shi Abu Darda yace mai koma ya sake tashi yace mai koma sannan karshen dare yace mai tashi mai sallah ai can mun karanta a cikin karatun mu na umda kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana kowanne in akai amma dai karshen dare ita tahi alkhairi fa inna salatu akhir al-layl mashhudatu saboda sallar karshen dare tana yi muku shaida abun ubangiji kuma haka lokaci ne wanda ubangiji yake karba addu'a lokaci ne wanda ake tasbihi lokacin da mala'iku suke sabkawa da kai fadala mai yawa akan sallah ta karshen dare amma dai wanda yaga baya iya tashi karshen daren ya tashi warkon dare ya sallar shi yahi da ba a ce ba ai ba sannan idan muka leka zamu ga hadisin yana karantar da mu shar'ancin yi wa mai gida kawa matar shi ta yi mai kawa kamar yanda shi Salmani yayi ta'lili yace bai kamata ba halin da kika shiga ba haka ba shari'a ta karantar ba shari'a tana so idan aka ce mata ce wannan ta kasance kullun tana cikin kawa game da mijinta haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu tabbacin haƙƙin mace game da mijinta ba ta haƙƙinta wannan wajibi ne da zaran ka auro to wajibi ne ka ba ta haƙƙinta ka kyautata zamantakewa da ita kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙarfafa zamantakewa shi shine baya ba wannan matan haƙƙinta idan ka ce ba ka bada ba to ba kai ba ita inda halin rabuwa za ta nema duk yadda za ta balla wannan arba haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu da halaccin duk wani abu wanda yake nafila ne mustahabbi ne sunna ce in dai zai kai da sako ko zai kai da tauye haƙƙin wani to an baka damar kai wuri da shi kai nesa nesa da shi kaga wannan bawan Allah Abu Darda ibada ce yake huce gona da iri a kanta ko da yaushe azumi ko da yaushe kowanne dare sallah to wannan kuma bai halatta ba kaga abu ne wanda ake so a yi shi amma dai saboda huce gona da iri zai kai ya sanya matar shi cikin wani yanayi zai kai ya sanya ganga jikin shi cikin wani yanayi kaga duk irin wannan ibada to bai halatta ba mutum ya dore akan ta ba yana da kyau inda kai wanda zai yi mai magana inda kai wanda zai yi mai nasiha ya janyo hankalin shi baiwa kowanne mai haƙƙi haƙƙin shi haka idan muka leka hadisin zan mu gani yana karantar da mu halaccin kariya azumi in dai azumin ya kasance na nafila ne in dai aka ce wani ya dauki azumi to yana iyawa ya kariya azumin shi in ya ga dama kamar yanda na azumin nafila ba a ce ba sai ka dau niyyar shi ba da dare ba ka shigo gida ko ka tashi wurin karfe 10 ka wanga ka ce da kai abin kari aka ce maka babu ce to na huce da azumi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake idan ya shigo gida yana tambaya Aisha shin kuna da wani abu wanda za kariya kumallo da shi in ta ce babu ya ce to fa inni sa'imun to ni wa nazarce fa na huce da azumi haka shi ma azumin in dai na nafila ne duk lokacin da aka kawo maka wani abu ya dan burge ka kariya ka ba kanka lahiya baka da wani hurumi na wannan akwai hadisin ummu hane kuzini ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ta Ali ibn Abi Talib lokacin da tazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tana azumi da ta shigo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace aka kawo ruwa sai ya sha ya mika mata ai bata ce bata sha ba kai manzo Allah ya baka kace baka sha ba sallallahu alaihi wa sallama ummu hane ta amsa ta sha ruwa bayan can sai take cewa manzo Allah fa azubi nake ba ya hukunci da yake sai yace mata azumin na ramuwa ne kike na ramadan ko kuma sai ta ce a ba na ramuwa bane bai ce ba komi a kanki da kwai riwaya ta tunda hadisin Imam Ahmad ya hutar da shi Imam Tirmidhi ya hutar da shi haka Imam Nasa'i ya hutar da hadisin a riwaya ta ina tunani Imam Nasa'i ne sai ya kawo yake cewa yake take ce mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa in azumin kaffara ne kike in azumin ramuwa ne kike yi na watan Ramadan yace to kirama shi a wani lokaci daban kaga ta kare banza an ce mata kurum in dama ai na ramuwa sai an rama shi dama ai yana kanta yana zimmata wajibinta ne sai ta rama sai ce mata in azumin qada'a ne kike yi na ramuwa ne kike yi kirama shi a wata rana daban yace kuma in azumi ne kike na ta dauri yace in kin ga dama kirama in kin ga dama ki bar shi shi sai jamhurin malamai suka ce akan duk wanda ya karya wani azumi na nafila ba wani abu akan shi ba wani a ce a tunda na karya sai na rama a'a kurum ka karya an ce an karya banza to ka karya ka sha kuma ba wani abu akan ka dama kai ne ka dora nafila ce ba a ce maka ba wajibi bane ba sai kai ba na ramadan ne idan ka karya ba da wani uzuri ba to kai ba baka da wata kafara in ba ka nema ba ubangijinka ya gafarta maka ba saboda ka zo da girman laifi ilahi ne wanda yake mai girma wallahi ta'ala a'lam an mu karasa sai malai yake cewa al-amirul mutawadhi jagora idan an ce al-amir shine commander na rinduna amma dai mai kankan da kai wanda kurum su rayuwarsu sun dora ta ne ya za a yi mu samu lahirar mu malam sai wata matashiya yake cewa kana salihuna ya'udduna al-imara taklifan wa laysa tashrifan yace mutane na gari duk lokacin da aka ce an nada su an ba su wani jagoranci an mai decree yace to shi gani yake yi an dora mai wani yauni wanda bai san ya za a yi shafa da shi ba wai ba wai girmamawa ce ba kuma yanzu duk lokacin da za a ce an dora ka ko an baka matsayin to gani kake an girmama ka lokacin nan ka fara daga karan hanci gani kake kai kowa gani kake yi ka samu wani abin da wani bai samu ba baka sani ba wannan jarrabawa ce ko ka sha ko ka faɗi kuma da yawa faɗuwar ita ta yawa duk wanda aka dora ka aka ce maka wannan nan ko an baka wa'ansu tawaga ta jama'a mutum biyu zuwa uku zuwa goma aka ce maka wa'innan kalkashin ka suke to wallahi tallahi ka sani gobe kiyama sai kai wa ubangiji raskona akan zamantake wanda kai tare da su kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati kowanne makiyayi ne an ce maka yau kai ne gwamna to ka tabbatar da gare ku duk wanda ya kwan a garin nan to yana karkashin ka min yau kana da shi min ya ci min ya sha ya akai ya akai ya akai an zalunciwa na an bawa na haƙƙin shi an yi kaza an yi kaza wallahi ya ka tsaya a mu kami da amsa a gobe kiyama kaga wannan kaga yauni ne aka dora dan ce mun yi bayani a sati biyu da suka gabata akan Amr ibn al-As yace wallahi yana da yaqini lokacin da yake rayuwa da manzon Allah Allah in ya mutu har rantsuwaye yace wallahi yana da yaqini in ya mutu da hancin ba haƙin kowa akan shi abinda aka umurce shi yake aiwatarwa yace amma dai bayan mutuwar manzon Allah yace sai gashi nan mu ne manya a cikin sahabban manzon Allah aka dauki wannan garin aka ba mu muka tai muka bude wannan garin aka ce mana mu ne muke jagoranci aka dauki wannan runduna aka ba mu aka ce mu muke komandama akan ta yace dalilin haka yake faɗi wa ɗan shi Abdullah yake cewa dalilin haka nake kuka mun san ba ya hukunci na a gobe kiyama ba ya hukunci na idan na mutu kaga yauni ne aka dora maka ya zakai da amanar da ubangiji ya baka ka sabke ba ka sabke ba wani ya koka wani ba ya koka ba wanda ka sani ya tsukula da bangare kaza shin sun yi sun zubar sun bayar da amanar da aka ka umurce su ba da ko su bayar ba karshe dai ko ni kanka yake dawowa shi ne nan malai yace mutane na gari su sanya duk lokacin da mutum zai ce ku bani in yi jagoranci manzo Allah ya ce kar da ku sake ku bashi saboda idan kuka bashi to ha ubangijin shi ba zai taimaka ba yace amma dai wanda bai so yana gujewa wannan abu ko ka dauko shi saboda kuna ganin ba mu fi cancanta ko ka dora shi yace to ubangiji zai kama hannayen shi zai dafa mu akan wannan al'amarin a shi ne za ku gani an muku jagoranci na gari amma dai da zaran an ce ku bani to za a barka da iyawarka Allah ya kiyaye mu Allah ya bar mu da gidajen mu ma kada ya ishe mu yake cewa fadarabu arwa al amsila amsal fi zuhud yace wa'annan mutanen nagari sai suka buga mana qayatattun misallai bangaren gudun duniya wat tawadu da kankan da kai wal adl da adalci wal khawf min Allah da jin tsoro da rugun ubangiji dalilin ba su ne ma ba aka ba su ba yace misalan da zamu bada akan wannan sahabi na musulmanul farisi yake cewa an ubaida as-salmani rahimahullahu anna salman marra bi hujar al-madain gaziyan yace daga ubaidu as-salmani Allah ya kanshi yake cewa lalle salmanul farisi ya huce da gari ruwa ko duwatsu na madain wanda can bayani ne na almada'in yana matsayin mai yaki sun huta suka huce ta wannan gariruwa na almada'in yace wa huwa amirul jaysh shi wannan salmanul farisi shine komanda na runduna a wannan lokacin yace wa huwa ridfu rajulin min kinda yace wa duk da kasancewar shi komanda ne yace yana bayan albagal abinda ake cewa bagal shine da na jakki matar doki idan jakki ya barbari macen doki dan da suke samu shine ake kiran shi da albagal shi ba jakki bane ba shi tsankanin jakki da doki yake shine ubangiji ya buga mana misali a cikin suratul nahl wal khayla wal bigala wal hamira sai aka sanya shi a tsaka kaga al khayli shine doki al bigal shine shi ba doki ba shi ba jaki wal hamira jaki litarkabuha wazina dan ku hawo ku yi kawa da su shine shi wannan al bagl shine wanda jaki ne baban shi kuma macen doki ita ce ma'ahiyar shi shine ake kiran shi da al bagl a halshen larabci to shine yake cewa da ya huce akan wannan albagl din shi wani mutum daga kabilar kinda shine yake jan wannan yana sama shi kuma salmanul farisi a matsayin shi na komanda yana bayan shi ya goye shi yace baglin mawkufun yace wannan albagl almawkuf shine wanda aka wurin sirdin shi aka mishi huda da tubahi kaga ba ma sirdi kurum haka suka hawo kayan su shi komandan a baya an goye shi shi kuma mai jakin mai mu kira shi jakin shi kuma yana sama su biyu akan wannan bagla kaga komanda a ce an goye shi kuma ba akan doki ba ba akan rakumi ba ga wannan shi ke nuna maka zuhudu da tawadu na wannan bawan Allah fa qala ashabu a wannan halin da saha wannan mabiyan shi wanda yake jagorancin su suka ganshi sai suke ce me aqina liwa ayyuha al-amir nahmiluhu tunda yanzu kun kasance ku biyu akan wannan abun hawan ba mun manin tuta mu rike maka ya kai jagora ya kai komanda fa ya aba salmanul farisi sai ya kiya ai wannan ai responsibility shi ne bai kamata ba ya bayo wani ya rike me ba kurum sai ya kiya ya rike kayan shi yace hatta qada guzatuhu wa raja'a huwa ridful rajul har sai da aka tayi aka gama wannan yakin yana bayan wannan mutumin wanda ya goye shi akan abin hawan shi kuma yana rike da tutar shi yace wa anil hasan kana ata'u salman 5000 yace ya kasance kyautar da ake yi wa salman kamar ka dauke shi matsayin salar din shi ya kasance ana bashi 5000 na daga dinari wannan shine salar din shi yace wa kana ala 30000 minan nas kuma yana jagorancin mutum 30000 ka san jama'ar da yake jagoranta ba karama bace ba yace yakhubu bi aba'atin yafrushu nusbaha wa yalbisu nusbaha duk da haka kaga yana da salar mai tsoka kuma ga jama'a nan duk abin da yace ayi mai tilas ayi mai a matsayin shi na komanda yace amma dai yana da wata abaya abaya ita ce babban riga wanda bata da hannu yace abin da yake rabinta shi tace yake lulluba da ita kuma rabin ita ce yake shugudawa ya kwanta a kanta bai da wani abin shuguda wannan kuma shine komanda yace wa kana idza kharaja ata'uhu amdahu yace kuma ya kasance da zaran salar din shi yazo kurum wannan wanda yake jagoranci su yake raba wa mabukata shi dai ba ruwan shi yace wa ya'kulu min safifi yadihi radiyallahu anhu kuma yana ci daga abin da ya tattara na daga warqun nahl shine hure ko ganye na daga dabiru in ya tubuka ya saida shine yake ci abincin shi da hannun shi yake tubuka ganyen dabiru wannan kaba ita ce yake tubkawa yayi igiya ya saida ya ci abincin shi wannan abin da ake bashi ba ruwan shi da shi kaga wannan zuhudu ne ba karami ba yake cewa ta'abbuduhu ibadar wannan bawan Allah wannan duka wannan muna bayani ne ko malai yana kawo mana ne dan ya kasance mana abin hange abin daukan darasi yanda wannan sahabban suka aiwatar suka yi suka bada gudunmuwarsu suka bada duk wani kwazon su ya kai yau ana ambatansu ana neman musu yardar Ubangiji to kai ma idan ka kwatanta tabbas zaka sami yarda da gun Ubangijinka yake cewa ibadar wannan bawan Allah an Tariq bin Shihab an Salman qala daga Tariq bin Shihab daga Salman yake cewa idza kana al-laylu kana an-nasu minhu ala thalath manazil yace idan dare yayi yace to ana kasa mutane kashi uku kowanne zaka sabke shi a matsayin shi yace kashi ukun nan shine fa minhum man lahu wa la alayhi da kai wanda yake dacewa da samun ribantuwa da wannan daren baya tabewa yace wa minhum man alayhi wa la lahu yace da kai wanda kuma yake tabewa baya ribantuwa da wannan daren nashi yace wa minhum man la alayhi wa la lahu da kai wanda fa baya ribantuwa da wannan daren kuma baya tabewa da wannan daren yace wa'annan sune kashi uku idan aka ce maka kowanne dare yayi yace na farko fa qultu Tariq bin Shihab yake cewa sai nace wa kaifa zaka ya Salman ya ake a samu irin wannan nauyuka na mutane ko wannan masabkayya na mutane qala sai Salman yake cewa amma man lahu wala alayhi kaga wanda yake ribantuwa da daren shi baya tabewa da ran shi yace farajulun iktarama ghaflatan nasi wa zulmatal layl yace shine mutumin da yake ribantuwa da gafalan mutane lokacin da mutane suka rabkanu akan barcin su akan kusantar iyalin su wa zulmatal layl da duhun dare yace fatawadda wa salla sai ya tashi ya meke yayi arwalla yayi salla yace fadhalika lahu wala alayhi wannan mutumin shine wanda ya ribanta da daren shi bai yi kasarar daren shi ba yake cewa wa rajulun iktanama an-nasa wa zulmatal layl yace kuma da kai mutumin na biyu kenan mutumin da ya ribanta da daren shi ya ribantu da barcin mutane gafalan mutane yace kuma da dare da duhun dare fa masha fi ma'asillaha sai ya silale yace ya saba wa ubangiji yace fa zaka alayhi wa lahu wannan mutumin shine ya tabe bai ribantu ba da daren shi ba wannan zaka samu da yawa hakan yayi yawa akan mutane wanda kurum jira yake dare in yayi in ya ruwa kowa ya shiga ya kwanta to shi a wannan lokacin yake huta yayi banna a lokacin ne yake huta ya saba wa ubangijin shi yake cewa wa rajulun nama hatta asbaha yace mutumin da lokacin da dare yayi ya gama farillar shi yace yayi barcin shi har sai da asuba tayi yace fa zaka la lahu wala alayhi wannan mutumin bai ribanta da daren shi ba kuma bai samu wani zulubi ba akan da a cikin daren shi ba yace wa'annan sune sun fufuka na mutane wanda ake iya kasa mutane a cikin su Allah san ya mu daga cikin sunfi na harko qala tariq tariq yake cewa fa qultu la usbihannaha la usbihanna hada tariq bin shihab yake cewa da naji wannan magana daga bakin Salman yace to nace wallahi sai na abukance shi naga shi yaya yake shi a wani bangare yake masu ribantar daren su ne ko kuma wanda suke silalewa ne su saba wa ubangiji Allah ya kiyaye ko kuma wa'inda bar ruwan su kurma idan dare yayi barci su suke yi yake cewa fa daraba ala an-nasi ba'thun fa kharaja fihim yake cewa sai aka buga wa mutane wani tashi yace sai na huto tare da su ko aka yi kururuwa a huta yake ce sai na huto tare da su su Salman yace fa suhbatuhu wa kuntu la fa suhibtuhu wa kuntu la ufaddiluhu fi ma'mali yace sai na abukanci Salman duk da kasancewa bana san abukance shi a wurin tahiya yace ba dan komi ba in ana ajintu idan na dama gari ko na dama fulawar da zamu yi burodi yace khabaza shi sai ya dauka ya mana burodin kuma shine jagoran tahiya shine komanda yace shi san ya nake kyamata banna san in abukance shi in yi kusa da shi a lokacin da muke tahiya yace wa in khabistu tabakha yace kuma idan ni nayi burodin nayi gurasa yace shi kuma sai yayi mana he mana tuwo a matsayin shi na komanda kaga wannan tawadu ne na wannan komanda Salmanul Farisi yake cewa fa nazalna manzilan fabitna fi he muka sabko wani masabki sai muka yi barci a wannan masabkin yace wa kanta li tariqun sa'atan min al-layl yaqumha shi kuma tariq ya kasance yana da wani lokaci wanda ya ware a kowanne dare yana tashi ya rahe daren shi a cikin shi yace fa kuntu atayaqazu laha fa ajiluhu na'iman lokacin da yake lokacin da nake tashi in kiyamul layli da na tashi sai na gan Salmanul Farisi yana barci fa aqulu sai in ce sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama khairun minni na'imun yace sahabban manzon Allah fa sahabin nan mu yayi alkhairi da ni gashi yana barci to ni ya za in tashi in tashi in yi sallah kuma haka ne sahabin manzo Allah ya yi shi alkhairi manzo Allah ne yace dan ya bayyana mana sahabban sahabban shi sun yi kowa yake cewa da ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhudu matsayin zinariya ya bada shi fi sabilillahi sahabin manzon Allah ya dauki muddu ɗaya ko rabin muddu ya bada fi sabilillahi yace wallahi abinda sahabin nan ya bada bai kai ba dutsen Uhudu da ka dauka matsayin zinariya ka bada fi sabilillahi ba yace to ya za a yi sahabin manzon Allah yana barci ni in tashi in yi sallah yace bari mu dai mu koma mu wannan yake cewa fa anamu thumma aqumu yace sai in koma in yi barci tun daga Salman yana barci sai in koma in yi barci yace kuma idan na sake tashi fa ajiduhu na'iman sai in sake samun Salman yana cikin barci yace fa anamu kuma in koma in yi barci yace illa annahu kana idha ta'ara min al-layl sai dai shi Salman idan ya dan juya yana cikin barci ya juya akan shimhudar shi qala wa huwa muttaji yana cewa lokacin da yake shingida subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar wala ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan sai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu duk lokacin da ka motsa cikin dare kayi ta inda zaka tashi kayi arwalla ka nema ubangijinka kai arwalla kai raka'a guda biyu ka nema ubangijinka ya gafarta maka ubangijinka wallahi sai ya gafarta maka inda zaka yi addu'a ka nema ubangijinka ya baka wani abu yace wallahi sai ya amsa maka yake cewa hatta idza kana qabila subah hasi da asbata kusanto lokacin yin sahur qama fatawadda sai naga Salman ya tashi yayi arwalla summa raka'a arba'u raka'atin sai raka'a guda hudu shine kadai abin da yake wannan abin sai ya bashi mamaki yake cewa falamma sallaina al-fajr lokacin da muka gama sallar asubahi qultu sai nake cewa ya aba abdullah ya kai baban abdullah salman al-farisi kun kanat sa'atun min al-layl aqumuha wa kuntu atayaqqazu laha yace lalle ni a tsarin rayuwata ina da wani lokaci a cikin dare wanda nake tashi idan na tashi ina yin salloli na dare fa ajiduka na'iman yace a lokacin nan sai in same ka kana mai barci qala ibn akhi yace ya kai dan uwana fa aish kuntu tasma'ani aqulu me kaji ni ina fada hakka biyo ni kana son kaji ko kaga abinda nake aiwatarwa fa akhbartu sina bashi labarin wannan bayanin da yi mutane kashi uku ne yace fa qala sai Salman yake cewa ya ibn akhi tilka as-sala yace ya kai dan uwana wannan ita ce sallah lalle sallah inna as-salawatul khams kaffaratu lima bainahunna lalle salloli guda biyar kaffara ce daga abin da yake tsakankanin su idan mutun yayi sallah asuba zawwa sallah azhar to tabbas zatta kankare mai abin da yake tsakankanin su na daga kananan zinubai kamar yanda shi Salman masturibatul maqtala matakar an nisanci manyan zinubai in kai sallarka kamar yanda manzo Allah was-salawatul khams salloli guda biyar kaffaratul lima bainahunna idza shunbatul kaba'ir kaffara ce tsakankanin su in dai an nisanci manyan zinubai in dai baka aiwatar da zinubai ba sallarka ta asuba zawwa azhar an kankare maka azhar zawwa al-asr an kankare maka azhar zuwa al-azhar zuwa magriba an kankare maka magriba zuwa isha an kankare maka isha zuwa asuba an kankare maka mata makani sanci manyan zinubai sai ke cewa ya kai dan uwana alayka bil qasd abinda nake horarka da shi shine niyya fa innaha ablag fa innahu ablag sabida niyya itace makurhatan al-amr in barcin zakai to in dai kana da niyya kayi shi na ka tashi karshen dare ka raye daranka to wannan barcin cikin lada kake duk abinda ka sanya niyya to wallahi ubangiji zai sakanta maka da niyyarka wannan shine nasiha wadda Salman al-Farisi yayi wa dan uwan shi ko dan uwan shi Tariq bin Shihab ina tunanin zamu tsaya nan kasancewar abinda zamu shiga cikin shi yana da yawa abinda muka karanta dai Allah ya ba mu ladan shi mene ne kuke cewa azumin nafila juma'a an hana ake bance ta kadai da azumi kamar yanda aka hana ake bance subhu kadai da azumi he dai idan ya kasance zakka jira ne ju akai alhamis sai ka hada ta da juma'a wannan an baka dama ita kuma sujudu a ware ta ita kadai da azumi an hana sai dai ita ma idan zaka hada ta sai dai Allahumma in ya kasance azumi ne wanda akwai wani sababi wanda yake sanyawa ayi in a wata rana ya hado ko juma'a ko sujudu an baka dama kai kamar azumin Ashura azumin Tasu'a azumin Arafa azumi duk wani wanda aka baka dama aka ce maka gashi nan shari'a ta karantar da kai manzon Allah yana yin shi in a wata rana ya hado kana iyawa ka kebance ta amma dai aljuma'a ba za ka kebance ta ba sai dai idan ka hada ta da ranar alhamis kuma azumin nafila baka buƙatar sai kai niyya niyya kalkashin mahadan manzon Allah mallam yubayyita siyama ila layli fala siyama lahu duk wanda bai kudurci ba niyya azumi ba a daren shi ba to bashi da azumi wannan ya kebanci ne da azumin watan ramadan wasu daga cikin malumai sun tai akan wajibi ne kowanne dare sai ka jaddada niyya wasu daga cikin malumai suka ce a in kai niyya farkon watan ramadan lalle zaka azumci wannan azumi na watan ramadan to baka da wani wannan kullun kurum niyya kaje mujaddada baka da wani wannan amma dai kyan ka dau niyya ka sha ruwa Allah kai mu na gobe haka bahaushe yake wadi kaga kada niyya ta riga ta shiga wai ba wai he lokacin ba ka ringa kirdade na yi azumin ko ba na yi ba amma abu ne wanda yake wajibi akan ka sai ka yi shi shi sai ka kudurce niyya amma dai azumin nafila ba wata niyya akan ka ko irin wannan azumin na Ashura ta su'a da sauransu ba wai sai ka kudurci niyya da dare ba ka tashi da sai aka ce maka gai an ga wannan yau ga su aje Ashura ce baka ci komi ba ka mi bakin ka ka huce kamar yanda muka buga misali Aisha take bayyana ni manzo Allah in ya shigo yace da kai abin kari aka ce babu sai yace to nazarce da azumi da haka kuma idan ka karya ba wani abu akan ka kamar yanda muka karanta hadisin Ummu Hani manzo Allah ya mata fatawa akan babu komai akan ta sai idan ka ga dama riwaya ta Imam an-Nasa'i in ta ga dama tarawa in ta ga dama ba wani abu akan ta wallahi ta'ala a'lam abin da muka karanta ne 40 da kai to
kanta
bashin jama'a aka ce wace so sai da suka yana yin wannan abin Allah ta'ala amma shi manzo Allah abin da ya karantar da mu shine duk wanda ya nema kada ku bashi kuma a cikin sahabbai da kai wanda suka nema in manzo Allah ya haramta musu saboda me ta'lilin da manzo Allah yayi in kai ka nema to za a barka da abinka ba wani taimako na ubangiji amma dai in baka akai to ubangiji zai dawo maka a cikin jagorancin da aka baka shin kenta musulmi ne nisanci wannan abu sai dai yanzu idan ka dauka yanzu tsarin rayuwa ya canza tsarin da ake kan shi tsari ne wanda bai yiwa kana zanna a gidanku a ce a kurum wannan in jama'a in ta ga cancantuwarka yace maka wani muna so ka tashi ka tafi ka nema ba dan koyo muna sa ran ka kawo mana kaza to wannan yi kokari yi istikhara inda kai alkhairi a ciki ubangiji ya tabbatar to a wannan halin ubangijin shi yana iya wani dawo ne a samu abin da ake so musarahatan da kai al'amari wanda mafi yawa ake sakaki akan shi na kirkin sai su ja baya na banzan ne su dauki gaba sai su samu da na kirkin da na banzan da wanda yake baina zalika kawa ma su ga an musu azaba shi kuma wannan abun bai kamata ba da na kirkin aka sanya gaba to tabbas za a samu gyara shi da kai bambanci tsakanin wanda yake ya san waye ubangijin shi ya san me gobe take jiran shi ko me zai faru da shi a gobe kiyama ba dai bane ba da wanda kurmu rayuwa ya sa shi dan boko ne ba ruwan shi kurmu ya za a iya tara ya za a iya yi kaza yi kaza ba dai bane ba da shi ba wanda ya sani gobe kiyama zan tsaya a tsayar da ni akan haƙƙin wannan mutanen da nake jagoranci wallahi zai yi kokari in zai ci jikakku to wancan ya ci jika da shi abin da yake da kai san sassabci akan wancan inda haka muke yi to wallahi da mun yi wa kawunan mu adalci Allah ya dakatar da mas'ala ce wanda gaskiya tana buƙatar manyan malamai su tattauna akan ta ko su ga abinda ya dace akan maslaha al'umma akwai wanda cikin sahabbai wanda suka nema manzo Allah ya haramta musu manzo Allah duk wanda ya ba jagoranci ba wanda ya taba nema ba wanda ya gwada ma yana buƙata wallahu ta'ala abinda muka tare ni Allah ya ba mu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomanmu ita ce makomansu